106 Jack FM Hertfordshire, playing what we want. Jack FM is the new name of Heartbeat FM. We're committed to Hertfordshire. We're still independent, and we still love you. In time, we know you'll love us too. Please. Da 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 da